Babban taron Majalisar Dinkin Duniya da aka buɗe a hukumance a ranar 18 ga watan Satumba ya kai matsayi mai muhimmanci a yau Talata 25 ga watan Satumba, inda shugabannin kasashen duniya suka fara jawabai yayin da ake ci gaba da gudanar da muhimman tarukan ministoci da wakilan gwamnatocin kasashen duniya a gefe guda. Wannan babban taro da ke tattaro shugabannin duniya wuri daya ya bada muhimmanci ga tattauna batutuwan da suka shafi mata da kyautata rayuwarsu. Zabo Maria Fernanda Espinosa Garces a matsayin shugaban taron na wannan shekara da ke cika na 73, kuma mace ta hudu da take jagorantar wannan taro kamar yadda tarihi ya nuna. Wani yunkuri ne na jaddada yin kira ga mai da hankali akan yaki da tsangwamar mata da kuma karfafa su a cikin harkokin siyasa a duk wasu jawabai da za a yi a wannan taro. A wannan babban taro na Majalisar Dinkin Duniya an shirya tattauna batutuwa masu muhimmanci akan harkokin mata, kama daga kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata da kuma daidaiton ɗaukar albashi da shirye-shiryen agazawa mata 'yanci rani da sauransu. Loretta Anoche, mataimakiya ce ta musamman ga shugaban Najeriya akan harkokin kafafen yaɗa labaru, ta bayyana mun abin da za su gabatar a taron da aka shirya wa mata a gefen babban taron.
Young women and children in Africa, our issues are similar because we have a similar heritage as well. And the African First Ladies will be discussing ways of supporting nations and in Africa, you know, to deal.
Tace za mu gabatar da batu ne da ya shafi mata da kananan yara a Africa, saboda muna da matsaloli iri daya da kuma al'adu iri daya. Tace bayan haka matan shugabannin kasashen Africa za su tattauna akan wannan batu ta yadda za a taimaka wa kasashen Africa akan wannan batu.
The discussion will be centered around the women, it will be centered around the children and the youth, and especially the girl education as well.
Tace tattaunawar matan shugabannin kasan dai zai mai da hankali ne akan mata da matasa, musamman ma karatun yaran mata. Wannan taron mata zai kuma tattauna akan yaki da cutar kanjamau, kamar yadda Mrs. Bashi, ɗaya daga cikin tawagar matan Najeriya, ta faɗa mun.
This event is about the organization of African First Ladies against HIV/AIDS. So they are going to have their general assembly today. We expect all the member countries, First Ladies of all the member countries, to be present.
Tace kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka da ke yaki da cutar kanjamau za ta yi babban taron ta akan yaki da kanjamau, kuma ana sa ran duk matan shugabannin kasar za su halarci wannan taro. Tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara yin jawabansu, kuma da alamar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai samu damar yin jawabinsa a yau, kana ana ci gaba da gudanar da taruruka a gefen babban taro. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.